الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوزاني وكان كارثة كتاب الجنائز إن شاء الله daga hadisi na 617 wannan littafi na bulughul maram littafin ibnu hajar al-asqalani kuma wannan darasi na 158 insha Allah ta'ala wannan darasin yana karantar da mu bayani game da shirya abinci a dalilin mutuwa صنعة الطعام لأجل الموت بياني أكن شريا أبنتي فدليل المتوى وعن عبد الله بن جعفر أنكر حديثي لدى عبد الله بن جعفر بن عبي طالب وان سيدنا علي الله يكارى مسير ده قال لما جاء نعي جعفر حين قتل هذوك تند لابار رسول جعفر بن أبي طالب يزو سائلين داك كشيشي آيات الله يسمد النبي صلى الله عليه وسلم نزو الله يقيا مصحابيك وجعفر بن أبي طالب يا رسول هذوك تند لابار رسول سيزو قال النبي صلى الله عليه وسلم سيأ النبي صلى الله عليه وسلم يجي اصنعوا لآل جعفر طعاما وشريا من شق إيال جعفر بن أبي طالب اصنعوا لآل جعفر طعاما وشريا من شق إيال جعفر بن أبي طالب فقد أتاهم ما يشغلهم don kuwa hakika abinda zai shagaltar da su ya zo gare su labarin mutuwa labari ne da yake shagaltar da mutanen gida don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a shirye abinci a taimaka wa iyalan Ja'far bin Abi Talib akhrajahu al-khamsa malamai biyar suka rawaito hadisin nan illa an-Nasa'i wato in banda al-Imam an-Nasa'i hadisin yana al-Musnad حديثي ندبو ده قريبا قيل حمسون ده قدو ده سنن أبي داود كتاب الجنائز باب صنعة الطعام لأهل الميت حكى الإمام الترمذي كتاب الجنائز باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت ابن ماجة كتاب الجنائز باب ما جاء في الطعام يبعث إلى أهل الميت أشريا أبنك أعيكا وإيال ممج a dalilin wannan hadisin na Abdullah bin Jafar رضي الله عنهما الله يكرم مسير داشيد مهيكنسا وانا حديثي مثلا حديثي ديوا سن انغان تاشي كمر الامام الحاكم كمر الامام سعيد بن عثمان ابن السكن كبريان دا ابن حجر عباد الاباري اكتل تاسنسا تلخيص الحبير الجزئي نبي ارشافينا تريبير حمسة اوكو haka Muhammad Nasiruddin Al-Albani shi ma ya ce hadisin isnadin sa yana da kyau a littafin Ahkamul Janaiz shafi na 211 a lokacin da Ja'far bin Abi Talib ya rasu a yaki Allah madaukaki ya sanar da Annabi sallallahu alaihi wa sallam a garin Madina Allah madaukaki ya sanar da manzon Allah lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gaya masahabbai اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغله كشري أبنتي بإيال جعفر بن أبي طالب يناك يا مسحبي قبادة ينصر كشري أبنتي بإيال جعفر بن أبي طالب سبدا الأمر إن ذي شغل تدسوه يا ذو قريب الأمر إن ذي حان متان جلاس في قريك ومن لابار متوى ينا دوك حنكل to wannan hadisi guda kenan Ibn Hajar bai kawo dai hadisin ba hadisan guda biyu ne na biyu shine mahaifiyar Abdullah bin Ja'far din wato matar Ja'far bin Abi Talib ita ta rawaito wannan hadisi ita ce Asma'u bint Umayt Asma'u bint Umayt ita ma ta ba da labarin wannan magana ta Annabi sallallahu alaihi wasallam a baya da tsohon mijinta shine Ja'far bin Abi Talib tace lamma usiba ja'farun lokacin da aka samu ja'far da makami wato ajali ya same shi faraja'a rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ila ahlihi manzo Allah ya koma ga iyalan ja'far bin abi talib fa qala fi yake kai ya koma ga iyalansa shi annabi sallallahu alaihi wa sallam sai yace inna ala ja'farin kad shughilu bi sha'ni mayyitihim إن آل جعفر قد شغلوا بشأن ميتهم يا لن جعفر انشغلت فبدا الأمر وترسور مجدا فاصنعوا لهم طعاما دخلت في مسأبك النبي صلى الله عليه وسلم ينا قيام ما تنسى ينا قيام ما تنسى يتنسى يا لن جعفر ينسى مشغلت فبدا الأمر متور بجنسه dan haka ku ku shirya abinci ku aika mu Abdullah bin Abi Bakr al-Ansari mai littafin al-Maghazi kuma yana cikin malaman al-Imam Malik Allah ya musu rahama ya karanta da wannan hadisi na Asma'u bint Umayt sai ya ce fa ma zalat sunnatan hatta kana hadithan faturika a wata riwayar ya ce fama za na ce sunna tufina dafa abinci a kai gidan da aka yi rasuwa bai gushe ba ya tabbata sunna cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam hatta taraka haman taraka har da aka kawo lokacin da wanda ya bari ya bari wannan yana sunan ibn majah kitabul janaiz babu majah fi ta'ami yub'athu ila ahli al-mayyit kuma hadisin yana da kyau shi ma yana sahihu sunan ibn majah hadisi na 336 haka in ka duba kamun jana'iz na Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya kawo hadisin wato a shafi na 167 hadisin yana sahihu jami'i saghir hadisi na 115 al-Imam Tirmidhi yace wa kad kana ba'du ahli al-ilmi yastahibu an yuwajjaha ila ahli al-mayyit bi shay'in li shughlihim bil musiba adalilun wa anna hadisi guda biyu حديث عبد الله بن جعفر ده حديث إيال جعفر بين إتتي أسماء بنت أميت فدليل حكا أكثر مما لم يودن كي قنم يا كماتا إذا أني رسوة أشري أبنك أكي جدن ده أكي وانا رسوة سبود أمرنين النبي صلى الله عليه وسلم وانا يتا محمد ناصر الدين الألباني تكلتا من أحكام الجنائز yace wa inna sunna an yusna aqriba al mayyit wa jiranuhu li ahli al mayyit ta'aman yushbi'uhu yan uwan mamaci da makwabtan mamaci ya kamata su shirya abinci su aika gidan da aka yi rufuwa wannan sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan shine abin da malamai suke magana akai kamar al-imamu shafi'i da yawa ana daukan maganarsa saboda ya yi maganar kitabul ummi yana mujallar na farko shafi 247 ya ce wa uhibbu li jiranil mayyiti aw zi qarabati ni na so ga makwabtar mamaci da ƴan uwan mamacin makusantansa an ya'malu li ahli al-mayyit fi yawmi yamut wa laylatihi ya zamanto sun shirye abinci a ranar da aka yi mutuwa a wannan yini da kuma wannan dare al-imamu shafi ya ce a ranar aqalla ranar da aka yi rasuwa a shirye abinci ta'aman yushbi'uhum wanda zai kosar da mutanen gidan gaba daya al-imamu shafi ya ce fa inna zalika sunna saboda yin haka sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa dhikrun karim sannan yin haka wato wani abu ne kamar hali ne na karimci taimakawa ne ga yan uwan wanda wato iyalan wanda ya rasu din wa huwa min fi'li ahli alkhair qablana wa ba'dana al-imam shafi'i yace wannan wato al'ada ce ta mutanen kware wanda suka gabace mu da kuma wanda suka zo a bayan mu yana nuna cewa abu ne wanda tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ake yi tun daga ranar da manzon Allah ya yi wannan umarni ya zama so sahabbai sun rike da kyau idan aka yi rasuwa suna shirya abinci su aika gidan da aka yi rasuwa din su taimaka musu ba a daina haka ba har zuwa zamanin tabi'ai har zuwa zamanin tabi'u tabi'in daga baya wannan sunna ta fara rauni kamar yadda Abdullah ibn Abi Bakr al-Ansari yake faɗa yace daga baya sai aka samu mutane da dama sun bar aiki da wannan sunna kuma alhali sunna ce da take da asali daga annabi sallallahu alaihi wasallam ibn Qudama cikin al-Mughni a mujallal na uku shafi na 496 saboda waɗannan hadisai yace yustahabbu islahu ta'amin li ahli al-mayyit ya kamata a shirya abinci musamman saboda iyalin wanda ya rasu ya ba'asu bihi ilaihim idan mutum ya shirya abinci sai ya aika gida i'anatan lahum saboda taimaka musu wa jabaran liqulubihim saboda wato tausasa ma ainihin zukatansu fa innahum rubbama ishtagalu bi musibatihim kamar yadda manzon Allah ya faɗa wannan musiba tana iya ɗaukar hankalinsu ba za su iya shirya abinci wanda za su ci ba a wannan rana wanda man ya'ti ilaihim an islahi ta'amin li anfusihim ba su iya shirya abinci da za su ci koko wanda ya zamanto ya bakunce su wanda ya taho gidan sannan sai ya ce to ko da yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a shirya abinci ga iyalin Ja'far wannan baya nuna cewa su mutanen gidan an hana su dafa abinci ba a hana su ba ba wai an hana mace ta yi girki ba ne saboda an yi rasuwa ba hana ta aka yi ba wa inda atil hajatu ila zalika jaza idan bukata ta kawo ga sai an girka abinci a gidan babu laifi idan mace ta yi girki ranar da aka yi rasuwa a gidan fa innahu rubbama ja'ahu man yahburu mayyituhum min al-qura wal amakin al-ba'ida tana yiwa dangi su zo daga ƙauyuka da wurare masu nisa yan uwa su zo wa yabitu inda wanda za su zo gidan su kwana wala yumkinuhum illa an yubayyifuhu kuma dole ne su yi masa liyafa wanda ya bakunce su to kaga idan makwabtan ba su kawo abincin ba su mutanen gidan ya kamata su yi girki saboda wato ba mu shi wannan bako da ya ziyarce su wannan shine abin da bin Baz shi ma ya faɗa cikin majmu'u fatawa wa maqalati mutanawwi'a a mujallal tar shafi na 325 yace inna zala bi ahli almayyit buyufun zaman al-ifa idan aka samu baki sun taho gidan mutuwa baki da suka zo suka zauna a wannan gidan yan uwa da suka zo daga nesa kamar yadda ibn Qudama ya faɗa fala ba'sa an yasna'u lahum at'am min ajli al-buyaf babu laifi don mutanen gida sun shirya abinci ga waɗannan baki saboda saukansu, kama annahu la haraja ala ahli almayyit an yad'u man sha'u min aljiran wal aqarib liyatanawaluha ma'ahum. Idan aka kawo abinci gidan mutuwa din, babu laifi don su waɗannan mutanen gidan sun kira makwabta sun ce ku zo mu ci. Wannan ba laifi ba ne, tunda dama an riga an samu su abinci, kuma tana yiwuwa abincin ya yi yawa ya fi ƙarfinsu, don haka don sun gayyaci wani ya zo a ci abincin tare, wannan ba laifi ba ne. Wannan shi ne nau'in abinci na farko wanda shari'a ta yarda da shi. Idan an yi rasuwa a dafa abinci a aika gidan mutuwa saboda taimaka musu. Akwai abincin da ake kiransa at-talbina, ya samu hadisi cikin sahihul Bukhari da kuma sahihul Muslim, amma wato sai ya zama wannan abincin yanzu kusan ya bace ba a mayinsa. Wato kunu ne ake yinsa, yanda ka san bururu kamar yanda akan kira shi, wato Filani suna irin wannan kunun kamar yanda na sani. Wannan bayaninsa ya zo cikin Fathul Bari Ibn Hajar, yana cewa a mujallar na tara shafin 550, at-talbina ta'amun yutakhadhu min daqiqin aw nukhala, ana yin wannan kunu in ma da gari koko da tsaki, ko kuma akan yi shi ma da ainihin tsaba na hatsi. Filani suka yi irin wannan kunu, a yi ta dafa wannan tsaba har sai ya yi laushi ya narke. Wa rubbama ju'ila fiha asal, Ibn Hajar yake ana iya zuba zuma a ciki, idan an zuba zuma shikenan. Wa sumiyat bi dhalika li shabahiha bil labani fil bayad war riqa, abinda yasa ake kira wannan kunu da suna at-talbina saboda yana kama da al-labanu, yana kama da madara saboda farinsa, saboda kuma rashin tauri yana da laushi. Irin wannan kunu ya tabbata sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gidan da aka yi rasuwa. Yace sumiyat talbina tashbihan laha bil labani fi bayadiha wa riqatiha, akwai sabani da aka yi game da ainihin siffar yanda ake yinsa. Amma dai kamar yanda Ibn Hajar ya faɗa, haka nan kusan duk wasu malamai suke bayani game da shi wannan abincin da ake kiransa at-talbina. Ya zo cikin bayanin Ibn al-Athir al-Kitabi an-Nihaya fi Gharib al-Hadith wal-Athar a mujallal hudu shafi na 229, yana fassara kalmar at-talbinu, yace hasa'un yu'malu min daqiqin aw nukhala, abin sha ne da ake yinsa da tsaki ko kuma a yi shi da ainihin tsabar hatsi. Wa rubbama ju'ila fiha asad, kamar yadda Ibn Hajar ya faɗa, ana iya zuba zuma a cikinsa. Wa sumiyat bihi tashbihan bil labani, za a samu hatsi in ma hatsi ko tsaki, hatsin ba tare da an yi wato an yi an cire ɓawonsa ba, kamar misali dawa haka nan za a zuba a tukunya. Wa yubafu ilayhi khamsatu amsalihi min alma, sai a zuba ruwan ya kai yawan ainihin wannan hatsin kamar sau biyar, a rika kadawa ana juyawa saboda kada ya daskare. A dora shi akan wuta, wutan kuma zai zamanto ba mai zafi sosai ba, yana dumama shi kadan kadan har dai ruwan ya zamanto ya ragu. Bayan ya da kansa sai ya danyi kauri, iyakar yadda ake yin su kenan, sai a zuba masa zuma. Yace wa yutraku hatta yabqa minhu khamsahu aw thalathatu khamsahu, ya za a yi ta dafa shi har sai ruwan da aka zuba a kai ya zama kusan kashi ɗaya cikin uku na ruwan ya kone. To kaga wannan hadin zai dahu, zai yi laushi, sannan sai a zuba a kai zuma a kai sai a sha. Wannan ana yin sa a gidan mutuwa. Akwai waɗanda suka yi bayani wanda ke kama da gumba, wanda Hausawa suka saba yi, don akwai waɗanda ke ganin ana iya yin sa ya yi tauri, wato shi ne kamar ya zama abinci, shi ne tamfar siffa ta gumba. Amma asali at-talbina akasari masana haka suke fassara shi, wato abin sha ne ba abinci ba ne. Akwai hadisin Urwatu bin Zubair wanda ya kawo daga Aisha, Allah ya kara masa yarda, yace annaha kanat idza mata al-mayyit min ahliha, idan aka samu wani ya rasu daga cikin dangin Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallam, idan aka yi rasuwa wani wanda yake da dangantaka da Aisha, fajtama'a lidhalika an-nisa, sai mata suka haɗu a gidan mutuwa. Kaga wannan bayani nashi, mata suka haɗu a gidan mutuwa, yana nuna cewa ba laifi bane don an yi rasuwa mace ta je gidan mutuwar saboda ita ma ta yi ta'aziyya ba laifi ba ce wannan yana aukuwa tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan aka yi rasuwa ga wani daga cikin dangin Aisha Allah ya kara mata yarda ya zama mata sun hadu sun matafarrakna Aisha za ta kyale sai matan sun watse bi ma'ana matan sun tafi illa ahalaha sai dai mutanen gidan kawai suka rabu wa khasfataha da kuma ainihin wato kamar makusanta ga ita Aisha din lokacin amarat bi burmatin min talbina sai kai umarni a dora tukunya saboda ayi wannan abin sha da ake kiransa talbina fa tubikha sai a dafa wannan wato hatsin thumma suni'a farid fa subbat at-talbina 'alayha za a zuba wannan ruwan da aka dafa na talbina akan ainihin wato abincin da aka yi thumma qalat tana cewa kullu minha kuci wato yana zama kamar tsari irin na gumba yayi kauri za ta ce kuci saboda naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa at-talbina muhimma liqa'adil mariy wato irin wannan kunu yana hutar da zuciyar mara lafiya tuzhibu ba'd al-huzn kuma yana kawar da wani tashi na bakin ciki na damuwa da take tare da mutum hadisin yana sahih al-bukhari kitab al-at'ima babu talbina musamman al-imam al-bukhari yayi babu saboda wannan abincin kasancewar ya samu asali daga hadisin Aisha Aisha ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaba mai irin wannan abin sha din yana sahih al-bukhari hadisi na 2417 yana kitab at-tibb ya kawo shi a babu kitabu tibbi babu talbina lil marid cewar annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan abin sha da ake kiransa at-talbina yana hutar da zuciyar mara lafiya ya ashe kenan ya kamata a ce mara lafiya ana masa irin wannan kunu tunda ya tabbata daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa irin wannan kunu yana da fa'ida yana sa zuciyar mara lafiya ta samu hutu don haka yasa al-Imam al-Bukhari ya kawo hadisin a kitab at-tibb inda yake magana game da abubuwa na likitanci da suka samu asali daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo hadisi da 2689 haka hadisin yana sahih muslim kitab as-salam babu talbina muhimma li fuad al-marid wannan abinci na farko kenan wanda ake yin sa a gidan da aka yi rasuwa wannan ba laifi bane a dafa abinci a kai gidan da aka yi mutuwa to abinci na biyu shine ya kasance su mutanen gidan da aka yi mutuwa su suka dafa abincin suna kai wa mutane a waje wanda shine abinci na biyu shi ma ya samu asali daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yayi magana akan irin wannan abinci wato sahabbai sun yi tsawatarwa akan irin wannan abincin abincin da za a dafa a kai wa waɗanda aka yi musu mutuwa gidan da aka yi rasuwa saboda taimaka musu wannan sunna ne amma gidan da aka yi rasuwa su dafa abinci su kai wa mutane su dafa abinci su kai wa mutane kaga ya zama akasin su dafa abinci a dafa abinci a kawo musu su za su dafa su kai wa mutane wannan ya sa Muhammad Nasiruddin Al-Albani a littafin Ahkamul Jana'iz yace yambagi ijtinabu amrayn wa in tataba'a an-nasu alayhima ya kamata musulmi ya nisanci abubuwa guda biyu koda kuwa mutane sun maida abubuwan nan al'ada koda mutane sun rike waɗannan abubuwa ya kamata kai ka nisance su na daya al-ijtima'u lit-ta'ziyya fi makanin khasin mutane su haɗu saboda ta'ziyya a wani guri keɓaɓɓe kaddari aw al-maqbara aw al-masjid a haɗu a wani gida saboda ta'ziyya a haɗu a makabarta ko a haɗu a masallaci saboda ta'ziyya yace ya kamata musulmi ya daina na biyu ittikhadu ahli al-mayyit ta'am li biyafati al-waridin lil-'aza ya zamanto gidan da aka yi rasuwa su za su dafa abinci suna kai wa mutane a kofar gida ana ci maimakon mutane za su dafa abinci su kawo wa gidan da aka yi rasuwa saboda kamar yadda manzon Allah ya faɗa a sassautawa iyalan mamaci saboda ɗawainiyar da ta zo gare su ya ce wa huwa min amalin jahiliya wannan yana daga al'adar jahiliya kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam abinda manzon Allah ya tsawatar a kai don babu kyau musulmi ya yi kwaikwayon al'ada ta mutanen jahiliya idan wannan al'ada bata dace da sunnar manzon Allah ba. Akwai ni hadisin da malamai suke kafa hujja da shi, wannan hadisin shine hadisin Jarir bin Abdullah al-Bajr, wani sahabi annabi sallallahu alaihi wasallam yace kunna na'uddu al-ijtima'a ila ahli al-mayyit wa sad'at al-ta'am ba'da dafnihi min an-niyah. Musa habbai inji Jarir bin Abdullah al-Bajr, Musa habbai muna daukar haduwa da ake yi ila ahli al-mayyit ga ainihin gidan da aka yi rasuwa, wa sad'at al-ta'am kaga abu biyu ne, haduwar da akan yi gidan mutuwa da yin abinci ba'da dafnihi bayan an binne mamaci, abubuwa guda biyu din nan minan niyaha muna daukan su suna daidai da kururuwar mutuwa ta wajen laifi, suna daidai da kururuwar mutuwa ta wajen laifi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya haranta kururuwar mutuwa, idan ko mutum yayi dayan biyun nan to sahabbai suna dauka da shi da wanda ya kururuwar mutuwa matsayin su guda biyu. Wannan riwaya tana sahihu sunan Ibn Majah, hadisi na 308. Wannan yasa Ibn Qudama ga sharhin wannan hadisin littafin Al-Mughni a mujallal na 3 shafi na 466 yace fa amma sunu ahli al-mayyit ta'aman lin-nas, iyalin mamaci su dafa abinci ga mutane, fa makruhu, wannan ba abin so bane, jama'a suna kyamarsa, malamai suna kyamar haka, li'anna fihi ziyadatun ala musibatihi, saboda idan aka ce gidan da aka yi rasuwa za a yi girki ana fitarwa waje, kaga an kara musu musiba akan musibar da ta same su, ga musibar rasa miji ko dan uwa da aka yi, sannan ga musiba na karin girki wahala ta kan, yace wa shughlallahum ila shughlihi, bayan tsawaye da suke cikin ta an kara musu wata, wa tashabbuhan bi sun'i ahli jahiliya. Ibn Qudama yace yin haka yana kama da ainihin al'ada ta mutanen jahiliya kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam. Kaga Ibn Qudama ko ba malami yanzu bane da daddan malami, Allah madaukake masa rahama. Haka al-Imam Shawkani ya faɗa shi ma cikin Nailul Awtar a mujallal na 419, yace yani yana fassara hadisin Jarir bin Abdullah al-Bajali yace annahum kanu ya'udduna al-ijtima'a inda ahli al-mayyit ba'da dafnihi, su sahabbai suna daukan haduwar da mutane suke ga gidan a gidan mutuwa bayan an binne mamaci, wa akala at-ta'ami indahum naw'an min an-niyaha, a hadu a gidan da aka yi rasuwa a ringa cin abinci wannan nau'i ne na kururuwar mutuwa, lima fi zalika min at-tasqil alaihim, saboda an kara nauyi akan mutanen gida, wa shaglihim ma amahum fihi min shughla al-khatir bi mawt al-mayyit, an kara musu hidima, an kara musu dawainiya, an kara musu damuwa baya ga damuwar da suke da cikinta na rashin wannan mamaci da aka yi, wa ma fihi min mukhalafati sunna, baya ga cewar hakan ma ya saba ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Taya aka yi dafa abinci a gidan mutuwa a fito da shi waje mutane su ci a ce ya saba ma sunna? Tayaya al-Imam Shawkani yace li'annahum ma'muruna bi an yasna'u li ahli al-mayyit ta'am, asali abinda manzon Allah yace shine a dafa abinci a kai gidan mutuwa, fa khalafu zalika, sai suka saba haka, wa kallafuhum sana'at at-ta'am li ghayrihim, sai ya zama an dora wa mutanen gida su shirya abinci a kai ma wasu maimakon wasu su shirya abinci a kawo musu, sai ya zama akasin sunna, shi yasa yace wannan ya saba ma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. Don haka dafa abinci a gidan da aka yi rasuwa babu shakka nau'in girki ne wanda ya saba ma abin da sahabbai suka sani a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam, amma ita ta'aziyya ba laifi ba ne, a ce za a yi ta'aziyya wannan ba laifi ba ne. Abin da ya sa na ƙara wannan bayani saboda malamin ya zo ƙarshen babin amma bai taɓa waɗannan matsalolin guda biyu ba, kuma suna da alaƙa da ainihin shirya abinci a gidan mutuwa, suna da alaka da shi. Ta'aziyya ba laifi ba ne saboda an yi ta a bayan rasuwa. Me ake kira ta'aziyya? Kalmar at-ta'azzi huwa at-ta'assi wa at-tasabbur inda al-musiba. Ibn al-Athir al-Litafi al-Nihayatu fi Gharib al-Hadith wal-Athar mujallad 3 shafi na 223 yace asali ta'ziya wato shine a tausasa zuciyar wanda musiba ta auka mishi a bashi hakuri wannan shi ake kira ta'ziya bi ma'ana at-tasabbur a bada hakuri ga mutumin da musiba ta sauka mishi yana lisanul arab na ibnu manzur a mujallad biyar shafi na 377 asali ta'ziya a shari'a bata tsaya ga mutuwa kawai ba duk wata musiba da ta auku ana yi wa mutum ta'ziya amma da Hausa sai a ce za a yi masa jaje amma da Larabci ma'anarsu guda ne ma'anar guda ce in ka ce ta'ziya tana shafar wanda aka yi wa mutuwa tana shafar wanda musiba ta auka masa duk ta'ziya ne domin ma'anar ta'ziya din wato shi ita ce at-tasabbur ala al-musiba a ba wa mutum hakuri saboda mutuwar da ta same shi saboda musiba da ta same shi wato shi ne at-tasabbur ala ma asaba min al-makruh wa la yaqtasu bil maut don haka bai takaita ga ainihin mutuwa ba yin ta'ziya sunna ne wannan babu sabani akai kamar yadda ibnu qudama ya faɗa a littafin al-mughni a mujallad nabi shafi na 211 babu sabanin fahimta a tsakanin malaman sunna akan cewa ta'ziya sunna ce yustahabbu ta'ziyatu ahli al-mayyit yace la na'lamu fi hadhihi al-mas'alati khilafan babu wani sabanin fahimta da muka sani game da cewa abu ne mai kyau a yi ta'ziya ga ainihin iyalin wanda ya rasu saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man azza musaban falahu mithlu ajri duk wanda ya yi ta'ziya ga wanda musiba ta saukar masa zai samu lada irin nasa wannan hadisin yana da rauni kamar yadda ya zo cikin irwaul galil a mujallad na 3 shafi 220 akwai littafin hashiyatul imam ad-dusuki littafin hashiyatul imam ad-dusuki a mujallad na farko shafi 419 ya kawo maganar babban malami a mazhaba ta al-imam maliki ne al-sheikh ahmad ad-dardir al-adawi al-maliki yana bayani game da matsayin ta'ziya a fahimtar mazhaba ta al-imam maliki yace nudiba ta'ziyatu li ahlihi mustahabi ne ayi ta'ziya ga iyalin mutumin da aka wato ya rasu wa hiya alhamdu ala sabri bi wa'd al-ajri menene ta'ziya menene ta'ziya shine ayi umurni ga mutum yayi hakuri akan musibar da ta same shi sannan a tunatar da shi alƙawarin da Allah madaukaki yayi wa musulmi saboda yayi hakuri ga irin ladan da za a bashi wa du'a'u lil mayyit wal musab ana iya karawa da addu'a ga mamacin da kuma shi wanda musibar ta sauka gare shi wa fahimtar shi wannan malami al-imam an-nawawi shi ma a cikin al-majmu yana mujallad nabi shafi na 304 yace ta'ziyatu ahli al-mayyit sunnatu ta'ziya ga iyalin wanda ya rasu sunnar annabi ce sallallahu alaihi wa sallam saboda manzon Allah yayi don haka ba a cewa ba za a yi ta'ziya ba duk da cewar ga bayanin da malamai suka yi haduwa a gidan da aka yi rasuwa sun ce ba shi da asali daga sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan a ci abinci a gidan da aka yi rasuwa don ka zo ta'ziya ba shi da asali a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ma saba ma ka'ida don abinda aka ce shine a dafa abinci a kai musu ba wai a je gidan da aka yi rasuwan a ci abincinsu ba la a dafa abinci a kai musu yana da falala don idan mutum ya yi ta'ziya akwai falala a kai akwai hadisai daga annabi sallallahu alaihi wa sallam daga cikinsu akwai hadisin Amr ibn Hazm al-Ansari wanda yake annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ma min mu'minin yu'azzi akahu bi musiba babu wani mumini da zai yi ta'ziya ga dan uwansa saboda wata musiba da ta saukan mishi kaga wannan hadisi ya tabbatar da cewa ta'ziya ba ta tsaya ga mutuwa ba jaje shi ma ta'ziya ne wato idan mutum wata musiba ta auku gare shi a je a jajanta masa wannan shi ma ta'ziya ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani mumini wanda zai yi ta'ziya ga dan uwansa saboda wata musiba da ta saukan mishi illa kasahu Allah subhanahu min hulalil karama yawmal qiyama face a ranar kiyama Allah zai bashi wani saiti na kaya na karinci zai bashi wani saitin kaya na karinci wanda wannan mutumin zai saka a filin hisabi a ranar tashin kiyama kaya ne na karinci duk wanda ya ganka da wannan sutura a filin hisabi ya san ka tsira Allah ka samu na ciki kaga kenan ta'ziya tana da falala hadisin yana sunan ibn majah kitabul janaiz babu ma jaa fi thawabi man 'azza musaban kuma al imam ahmad ya kawo hadisin isnadin sa yana da kyau kamar yanda yake cikin sahihut tarqib hadisi na 1508 da silsilatu sahiha hadisin 1095 yana irwa'ul galil a mujallal ukshafin 217 idan mutun yayi ta'ziya idan dai mu'mini ne inji annabi sallallahu alaihi wasallam ma min mu'minin yu'azzi akhahu bi musiba idan dai mutum musulmi ne mu'mini ne mai imani da Allah da manzonsa yayi ta'ziya ga wani dan uwa saboda wata musiba da ta saukan mishi to Allah madaukaki zai bar kwalliya zai bashi wasu sutura wato wani kaya wanda zai sanya a ranar kiyama a filin hisabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira wannan kaya da sunan hulalul karama saikin kaya ne na karinci a ranar kiyama za a ba mu wannan mutum wannan hadisin yasa aka samu malamai da ke ganin ba laifi bane don kayi tafiya ka bar garinka don kayi ta'ziya saboda a wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam bai takaita ta'ziya din ga mutumin da musiba ta auku gare shi kuna gari ɗaya da shi ba illa dai kawai abinda manzon Allah ya ce ma min mu'minin yu'azzi akhahu bi musiba babu wani mu'mini da zai yi ta'ziya ga dan uwansa saboda wata musiba da ta auka mishi kaga mutum yana iya tafiya kenan saboda ta'ziya ba laifi ba saboda hadisin bai takaita ta'ziya ko ku jajanta ma mutumin da kuke gari ɗaya da shi ba hadisi na biyu shine hadisin Anas bin Malik yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace man azza akahu almu'min min musibatin duk wanda yayi ma dan uwansa mu'mini ta'ziya saboda wata musiba kasahu Allahu kullatun khubara yuhabbaru biha yawm alqiyama Allah madaukaki zai bashi zai tufata shi zai suturta shi zai bashi kayan sawa saikin kayan sawa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan kayan da za a bashi kore ne launinsa sannan za a yi sha'awarsa a filin hisabi wannan shi ya bambanta hadisin Anas bin Malik da kuma wato hadisin Amr bin Hazm al-Ansari annabi sallallahu alaihi wasallam yace kayan da za a ba mutum ya saka a ranar kiyama za a yi sha'awarsa wannan yasa sahabbai suka ce ya rasulullah ma yuhbaru me kake nufi da cewa za a yi sha'awarsa kala sai yace yughbatu biha yawmal qiyama wannan kaya da Allah zai bashi ya sa za a dinga sha'awarsa wato kenan jama'a za su rika kallon sa suna sha'awar matsayin da ya samu a wajen Allah subhanahu wata'ala hadisin yana al-musannaf da ibnu abi shayba a mujallal na hudu shafi na 164 hadisin isnadin sa yana da kyau kamar yanda yazo cikin irwaul galil hadisin 764 da kuma ahkamul janayiz na muhammad nasiruddin al-albani hadisin 206 ko da hadisan nan guda biyu kadai mutum ya rike a kan kafa hujja da cewa ta'ziya sunnar annabi ce sallallahu alaihi wasallam babu shakka sun isa hujja sannan ta'ziya tana da falala kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani don haka yasa in dai an yi rasuwa ko wata musiba ta samu wani dan uwa ya kamata musulmi ya yi kokari ya ga cewa ya jajanta masa ko ya biya masa ta'ziya ta'ziyar dan da za ka yi lada za ka samu a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wanda za ka yi wa ta'ziya ba a ce ya zama musulmi ba domin waɗannan hadisan gaba ɗayan su babu inda manzon Allah ya ce ka yi ta'ziyar ga musulmi ba abinda manzon Allah ya ce ma min mu'minin yu'azzi akahu bi musiba babu wani mumini wanda zai ma ɗan uwansa ta'ziya saboda wata musiba kaga shi ɗan uwan ba a ce mumini ba amma kai da kai ta'ziyar kafin ka samu wannan lada sai ka tabbata mumini ne don haka yasa malamai ke cewa babu laifi don an yi ta'ziya ga kafiri matukar ba addu'a aka yi masa ba tunda ba a yin addu'a na gafara ga mutumin da ya mutu yana kafirci amma ta'ziya din bata takaita ga musulmi ba saboda cikin duk hadisan da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi maganar ta'ziya babu inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya takaita ta'ziya ga musulmai kawai banda kafirai idan mutum ya je ta'ziya fa me ya kamata ya ce akwai lafuzza game da ta'ziya amma babu lafazin ta'ziya wanda yafi daraja irin lafazin da ya fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu lafazin ta'ziya wanda ya fito daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da wato yarinyar annabi sallallahu alaihi wasallam tarasa danta lokacin da ta aiko ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya aika mata ta'ziya wannan dalilin yasa malamai ke ganin ba tilas bane mutum ya je ta'ziyar da kansa yana iya aika sako yana wadatarwa saboda yarinyar annabi sallallahu alaihi wasallam ta aiko ma annabi sallallahu alaihi wasallam ga halin da take ciki amma manzon Allah sai ya aika mata sako sakon shine inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta abinda Allah ya karba nashi abinda Allah ya bayar nashi wa kullu shay'in inda Allah bi ajalin musamma wanda wata riwaya ce komai yana da ajali wanda Allah madaukaki ya diba masa komai yana da lokacin karewarsa saboda haka babu wani sabon abu don haka fal tasbir wal tahtasib ayi hakuri ayi fatan a samu ladan Allah saboda wannan wato musiba da ta samu mutum na rashin masoyi wannan lafazi shine lafazin da yafi daraja ta wajen ta'ziya inna lillahi ma akaza wa lahu ma a'ata wa kullu shay'in inda Allah bi ajalin musamma fal tasbir wal tahtasib abinda zaka ce wa mutumin da aka yi mai rasuwa abinda Allah ya karba nashi kaga kana tunatar da shi ne kar ya dauka Allah ya zalunce shi dan ya karba marda dan ya karbi matarsa ko dan ya karbi wani masoyin shi la idan Allah ya karbi wani daga cikin masoyanka ai ba dukiyarka ce Allah ya karba ba la dama mallakan Allah ne dama mallakan Allah ne idan Allah ya karba abin shi ne walahu ma a'ta abinda Allah ya bayar nashi wannan tunatarwa ne ga mutum ya gane cewa wato Allah tabaraka wa ta'ala baya zalunci saboda akwai mutumin da idan an yi rasuwa yakan dauki rasuwar kamar zalunci aka yi mai yayi ta kururuwa yana faɗin kalmomi marasa kyau amma sai a ce mar wannan mutumin da Allah ya karba nashi ne kaga ana tunatar da shi cewa Allah ya karba abinsa ne dama nashi ne ya karba ya baka aro ne ka dan more shi na dan lokaci sannan a ƙarshe kace wa kullu shay'in inda Allah bi ajalin musamma komai a wajen Allah yana da ajali wanda aka ambata ko mi ka sani akwai lokacin da Allah ya diba masa zai kai kaga wannan ana tunatar da shi ne kai ma lokaci ake jira akwai ranar da zaka mutu saboda haka duk tunzuri da bacin rai da mutum zai idan ka gaya mar haka dole ya koma ya tunani idan wani ya rasu mutum ya tada hankalinsa sai a gaya mar komai yana da ajali kai ma kana da ajali akwai ranar da zaka tafi saboda haka abin da yafi dacewa gare ka shine kai hakuri yanzu take hakurin nan da zaka yi shine zaka samu lada a kai wannan yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wal tahtasib kai fatan ka samu ladan Allah akan hakuri da kai saboda duk abin da ya cutar da mumini Allah tabaraka wa ta'ala yana rubuta masa lada a dalilin wannan abin hadisin yana sahihu muslim كتاب الجنائز باب البكاء على الميت حديث الذي ترى ده 23 ابن حجر فتح الباري مجلد نوك شافين دريدة 56 يتي أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم يارين ير النبي صلى الله عليه وسلم شي تأيكا مع النبي وتيارين يتي هي زينب يتي ببن يارين ير النبي صلى الله عليه وسلم زينب تأيكا مع النبي صلى الله عليه وسلم كمرين دي زوجكين wata riwaya ta Abu Muawiya an Asim yanda yazo a sahihu Muslim yana kitabul musannaf da Ibn Abi Shayba kaga yarinyar manzon Allah ta aika mar amma duk da haka manzon Allah bai zo gare ta ba wannan yana nuna ta'ziya ba lalle bane sai mutum ya zo gare ta idan sako zai isar balillahi alhamdu akwai mutumin da bai gamsuwa sai an zo din da za a yi mai rasuwa kai waya ka ce ina ma ta'ziya yana ga wannan bai wadatar ba ai ya kamata kamar ni yadda muke tsakani na da kai ya zama waya kawai za ka yi sai ka taso ka zo gida ka yi min ta'ziya an zauna zaman ma kwana uku ko fiye da haka sai a ce ai wani masoyin ka ne amma waya kawai muka yi to da rasuwar da aka yi ne ai wani ba masoyin sa bane wannan ba daidai bane inda a ce zuwa da kai dole ne babu shakka da manzo Allah yayi haka ga yarsa amma ya zaman to yarsa ce ta aika masa ga halin da ta shiga amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika masa wadannan lafuzza akwai lada wanda yazo cikin bayanin hadisin da yazo daga Qurratu bin Iyas al-Muzani yana bayani yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake tunatar da wani da aka yi marasuwa kamar yanda malamai suka yi bayani a baya cewar ita ta'aziyya ka ba mu mutum hakuri ne sannan ka yi masa wa'azi game da ita mutuwa din Allah ba azalimi bane saboda ya karbi wani la Allah ya karbi ajiyansa wanda kai ma ajiyan Allah ne akwai lokacin da Allah zai karbe ka to abu na uku shine zama ka tunatar da mutum ladan da zai samu idan yayi hakuri saboda rashi da yayi shi ma akwai hujja da ake kafawa game da ita wannan lada a hadisin Qurratu bin Iyas al-Muzani Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Alhamdulillah Hadithin Qurratu bin Iyas al-Muzani ya bada labarin annabi sallallahu alaihi wasallam yace kana nabiyullahi idza jalasa yajlisu ilayhi nafarun min ashabihi annabin Allah idan ya zauna sahabbai suna kewaye shi suna zaunawa kusa da shi suna zaunawa tare da shi saboda daukan ilimi wa fihim rajulun lahu ibnun saghirun ya'tihi min khalfi dhahrihi daga cikin waɗannan sahabbai akwai wani mutum wanda ke tahowa da yaronsa ɗan ƙarami yana zuwa majalisar annabi sallallahu alaihi wasallam da yaronsa yana zuwa da shi a bayansa fa yuqiduhu baina yadayhi sai zaunar da yaron a gabansa a majalisar annabi sallallahu alaihi wasallam ana nan wata rana inji Qurratu bin Iyas fa halaka sai wannan yaro ya rasu famtana ar-rajul an yahbur al-halqa li dhikri ibnihi wannan mutumi sai ya zamanto ya bar zuwa ainihin majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda bege saboda tunanin wannan yaron nashi fa hazina alaihi yayi bakin ciki akan rasa wannan yaro fa faqadahu annabi sallallahu alaihi wasallam don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasa wannan mutumin a majalisin sa ladan wasu wato wani lokaci fa kala ana da wata rana sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tambaya mali la ara fulanan me yasa bana ganin wani a majalisina qalu sahabbai suka ce ya rasulullah bunayyuhu alladhi ra'aytahu halaka wannan dan yaron naka da kaga yana zuwa majalisi tare da shi yana zaunar da shi a gaban sa yaron da ya rasu falakiyahu annabi sallallahu alaihi wasallam ana nan sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da wannan mutumi fasa'alahu an bunayyihi sai manzo Allah ya tambaye shi game da wannan yaro wannan hadisi yana karantar da mu da farko mutum ya tafi majalisin karatu da ɗansa ya tabbata sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam domin da a ce zuwa da yaro majalisin karatu laifi ne babu shakka manzo Allah bai hana kaga annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana ba saboda yana zama wani nau'i na tarbiya ga yaro yaron idan ya saba da halartar irin wannan majalisi to akwai tamadin Allah madaukaki ya samu rayuwarsa albarka na biyu lokacin da aka gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzo Allah ya tambaya ina mutumin nan wanda ke zuwa nan sai suka ce ya rasulullah yaron sa dinnan dan karami da kaga yana zuwa da shi ya zaunar da shi a gaban sa ai ya rasu shi yasa bai zo ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce ku tashi mu je gidansa ba yanda hadisin yazo da bayani inji Qurratu bin Iyas yace falakiyahu annabiyyu sallallahu alaihi wasallam ana nan sai manzo ya hadu da shi kaga ba a je gidansa ba amma an hadu ne a hanya sai manzo Allah ya tambaye shi ina yaron ka dinnan ya riga ya san ya rasu amma yana tambayan sa saboda zai dora wani bayani akai akan amsar da zai bashi fa akhbarahu annahu halaka sai mutum ya bashi labari cewa ai yaro ya rasu fa azzafu alaihi sai manzo Allah ya masa ta'aziyya akai sun makala sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya fulani ya kai wani ayyuma kana ahabbu ilaika wanne ka fi so an tamatta'a bihi umuraka na daya ko dai a bar maka yaron nan ka ji daɗi ka mori rayuwarsa har zuwa mutuwarsa kana ganinsa a kullum kaga ka mori rayuwarsa aula ta'ati gadan ila babin min abwabil janna ko kuwa na biyu yaron ya riga ka tafiya lahira yana ɗan ƙarami amma duk wata ƙofa da ka je na aljanna illa wajadtahu qad sabaqaka ilayhi zaka samu yaron ya riga ka zuwa ga wannan ƙofa yaftahu laka saboda ya bude maka wannan ƙofa ta aljanna ɗayan biyu din nan wanne ka fi so a bar maka yaron ka mori rayuwarsa kana ganin shi har da zuwa mutuwarka ko kuwa yaron ya riga ka tafiya lahira yana ɗan ƙarami saboda haka idan an je lahira da ka zo aljanna kowace ƙofa ka tinkara yaron zai bude maka kowace ƙofa ta aljanna ka tinkara yaron zai bude maka wanne ka zaɓa ciki قال سيما سمية يا نبي الله بل يسبقني إلى باب الجنة فيفتحها لي أبند نزابا كين يارن يا رسولنا تنك أرمي تن يرغان تفيا الجنة إذا النازو يبوت أمين له أحب إليه يتي والله والنشين فسوء أرشي ما أكرم رن والنيار وإنا تاردش قال سيما ذو الله يتي فذاك لك توكاسا مو النندم كاغم ذو الله يا تبتر مو النم تمين تن الجنة faƙala rajulun wani mutum take wanda yake tare da manzon Allah a wannan lokaci sai ya ce ya rasulullahi lahu khassa am li kullina shin wannan gara basar ta mutumin nan ne shi kadai koko ta shafi kowa daga cikin mu idan ya rasa ɗansa yana ɗan ƙarami shi ma yaron zai buɗe mar ƙofa ta aljanna sai manzon Allah ya ce bal li kullikum wannan gara basar ta shafi kowane musulmi don haka duk mutumin da ɗansa ya rasu yana ɗan ƙarami to annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa albishir da cewa wannan yaro dan aljanna ne sannan wato zai yi fito ga ma'aikinsa hadisin yana sunan an-nasa'i kitabul janaiz babu sawabu man sabara wa ihtasaba kuma ya inganta yana sahihu targhib hadisi na 2007 to wannan kaga a hadisin nan ya tabbatar mana na farko yanda ta'aziyya take yaya ake ta'aziyya akan tunatar da mutum game da ladan da zai samu akan mutuwar da aka yi masa idan ya yi haƙuri shi yasa al-Imam an-Nasa'i ya yi babin da suna sawabu man sabara wa ihtasaba ladan mutumin da ya yi haƙuri kuma ya yi fatan ya samu lada saboda rashin da aka yi masa sannan hadisin yana karantar da mu cewa ba lallai bane sai ka tafi gidan mutumin da aka yi wa rasuwa kafin za ka yi mai ta'ziya saboda annabi sallallahu alaihi wasallam a hanya ya haɗu da wannan mutumin duk da cewa an gaya mar an yi wa mutumin rasuwa ɗansa ya rasu amma manzon Allah bai ce ku tashi mu je ba annabi sallallahu alaihi wasallam a hanya ya haɗu da mutumin ya masa ta'ziya wane labari ya iso gare ni ka rasa mahaifinka kai Allah ya ji kanshi Allah ya masa rahama ka yi ta'ziya ka kwantar da hankalin mutumin da aka yi wa rasuwa ɗin to kuma dan an tafi gidan ma ba laifi bane nan ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kaga manzon Allah ya haɗu da mutum a hanya ya mar ta'ziya sannan akwai hadisin burai da bin husayb bin al-aslami wanda ya bada labari shi kuma yace kana rasulullahi ya ta'ahadu al-ansar wa ya'udu yana daga halin annabi sallallahu alaihi wasallam yana kulawa da musulman madina yakan je ya gaida marasa lafiya yakan je ya gaida mutanen madina musulman madina sune al-ansar idan mutum ba shi da lafiya ya je ya gaida shi wannan yana cikin halayen annabi sallallahu alaihi wasallam وَيَسْأَلُ عَنْهُمْ idan annabi sallallahu alaihi wasallam bai ga wani daga cikin musulman madina ba yakan yi tambaya ina wani fa balagahu an imra'atin min al-ansar sai labari ya iso wa annabi sallallahu alaihi wasallam wata mace daga cikin musulman madina mata ibnu ha danta ya rasu wata mace danta ya rasu walaysa laha ghayruhu kuma ba ta da wani yaro sabanin wannan din shine kadai danta wa annaha jaza'at alaihi jaza'an shadidan buraida yace ita wannan mata wato ta samu damuwa kwarai damuwar mai tsanani fa ataha annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai manzon Allah ya taho gare ta kaga wannan hadisi ya tabbatar manzon Allah ya tafi ga mutumin da aka yi wa rasuwa wancan hadisi manzon Allah ya haɗu da mutumin da aka yi rasuwa a hanya ya masa ta'ziya a wannan hadisi kuma manzon Allah ya tafi ga ita matar da ɗanta ya rasu da aka samu labari ta nuna rashin haƙuri wato rashin haƙurin mai tsananin gaske ka suran ta mace da ya zama to dan ta guda kuma dan ya rasu saboda ka ce manzo Allah ya je gare ta yace fa ataha annabiyu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ga ita wannan mata da dan ta ya rasu ashe don ka je gidan da aka yi mutuwa ta abiya baka saba ma sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya je gidan da aka yi rasuwa fa amaraha bi taqwallahi wa bisabr yayi mata umarni ta kiyaye Allah tayi hakuri saboda wannan rashi da tai wannan yana karantar da mu siffar ta'ziya ayi umarni ga mutumin da aka yi wa rasuwa ya kiyaye Allah yayi hakuri akan rashin da aka yi masa fa kala sai ta ce ya rasulullah inni imra'atun raqubullah alidni mace ce da nake wadi bana haihuwa duk sa'ilin da ta haifi yaro sai yaron ya rasu wanda shi ake kira imra'atun raqubun matar da in ta haihu dan sai ya rasu dan baya zama walam yakun li ghayrihi tace to kuma wannan yaron shi kadai Allah ya bar mai to yanzu kuma gashi yaron fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace ar-raqub alladhi yabqa waladuha kince kina wabi ai ne wabi shine wanda in ya haihu yaron yana zama wanda har ya matar da ta haihu yaron ya mutu yaron ya rasu ba wabi take ba manzo Allah sai ya juya ma'anar kalma wace ce ake cewa ar-raqub ita ce matar da ta haifi yara kuma ga yaran duk suna da rai ba ta more su ba in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ai ka mori yaro shine bayan ka haife shi kuma ya rasu to za ka more shi domin kuwa zai yi ceto gare ka manzon Allah ya ce ma min imri'in aw imra'atin muslima babu wani mutum kuma babu wata mace musulma ake kaga falalar ba ta tsaya ga mata ba hatta maza babu wani mutum babu wata mace musulma ya mutu laha salatatu auladi yaran ta uku suka rasu illa adkhalahumullahu bihimul janna face Allah ya shigar da wato baban yaron da kuma maman yaron Allah zai shigar da su gidan aljanna saboda rashin wannan yaron suka yi yana garin nan take sayyidina Umar ya ce kaga sayyidina Umar yana tare da manzo lokacin da aka je gidan wannan mata annabi sallallahu alaihi wasallam zai mata ta'ziya sayyidina Umar ya ce bi abi anta wa ummi ya rasulullah wasnani yara biyu haddasu kala sai manzo Allah ya ce wasnani hadda yara biyu idan dai mutum ya rasa yaransa biyu suna kanana ba su kai balaga ba waɗannan yara guda biyu za su shigar da shi aljanna matukar ya mutu yana da imani wannan shine sharadi hadisin masana hadisi da yawa sun inganta shi kamar al-Imam al-Hakim da sauransu kuma yana ahkamu jara'id na Muhammad Nasiruddin al-Albani hadisin shafi na 208 kuma akwai hadisai da dama waɗanda suke nuna cewa hatta yaro ɗaya ma idan ka haifa yaro guda ma idan ka haifa ya rasu kafin ya kai balaga a dalilin wannan yaro in dai ka mutu da imani mutum zai shiga aljanna Allah tabaraka wa ta'ala ya sauke hanyoyin shiga aljanna ga al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya sauke musu hanyoyi na shiga aljanna hanyoyin suna da yawa ka haifi yaro ya rasu yana karami a dalilin wannan mutum zai shiga aljanna amma sharadinsa idan ya yi hakuri shi yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji labari ita wannan mata ta yi raki mai tsanani jaba'at alaihi jab'an shadidan matan ta samu ɓacin rai ta samu damuwa saboda rashin wannan yaro da ta yi lokacin da manzon Allah ya taho ta'ziyar gare ta sai ya yi mata umarni bi taqwallahi wa bi sabri ta kiyaye Allah ta yi hakuri don idan ba a yi hakuri ba nan take to ba a samu wannan falala din kuma ko da yaro guda ne sannan wannan baya tsayawa ga yaro kawai akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake nuna cewa duk wani masoyinka duk wanda kake so a rayuwarka idan dai so na shari'a ne Allah ya karbe shi so na shari'a shine kamar danka kamar kaninka kamar wanka kamar babanka amininka idan amintakar taku ta addini ce idan dai mutum ya yi hakuri yana da falala a kai hadisin yana sahihul bukhari kitabul riqab babul amali alladhi yubtaga bihi wajhullah da kuma littafin al-imam shafi'i kitabul umm annabi sallallahu alaihi wasallam yace yaqulu allah ta'ala allah madaukaki yace ما لعبد المؤمن عندي جزاء اذا كببت سفيه من اهل الدنيا idan na karbi masoyin bawana na karbi masoyi na bawana a nan duniya ya zamanto mutum yana da wani wanda yake so wanda shi ake kira safiyuhu min ahli dunya masoyinka imma matarka ko mahaifinka kaninka da yan uwa dai wanda duk ya zamanto masoyi ne gare ka sai Allah ya karbi ransa Allah madaukake yace thumma tasabahu sannan mutum yayi hakuri yayi fatan ya samu lada to babu abin da zai samu illa aljannatu face gidan aljanna wannan ya zama cewar ba wai da kawai ba hatta masoya wanda kake so a rayuwarka sai Allah ya amshi ransa idan ka yi hakuri ka daure kai fatan ka samu lada a dalilin haka zaka samu gidan aljanna inji Annabi sallallahu alaihi wasallam ka duba littafin al-Imam Shafi'i kitabul janaiz kitabul ummi yana kitabul janaiz mujallal na farko shafi na 317 don haka ba yaronka ne kawai in ka rasa kafin ya balaga kake samun aljanna saboda hakuri akai ba hatta masoyanka wanda duk ya rasu mahaifinka idan ya rasu kai hakuri akai sai fatan ka samu lada to nan ma Allah madaukaki zai baka aljanna to amma duk wadannan hadisai da muka karanta babu inda aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna na'am ya tafi gidan wannan mata kamar yanda wato Buraida bin Husayd ya bada labari lokacin da aka gaya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ga wata mata ta rasa danta daga cikin sahabbansa mazauna Madina wannan mata ta samu gajin hakuri mai tsanani saboda haka manzon Allah sai ya tafi gare ta ya mata umarni ta kiyaye Allah ta yi hakuri shin a hadisin akwai inda aka ce ammar shimfida ya zauna babu ashe zaka tafi gidan mutum kamar ta'aziyya idan ka masa ta'aziyya sai ka juya kai tafiyarka babu zama idan ka tafi gidansa ka mar ta'aziyya ka dace da sunnar manzon Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi haka ai zaman da za a yi kofar gidan shike haifar da cinye abincin mutanen gidan manzon Allah bai zauna ba illa kawai ya taho ya yi ta'aziyya shi da sahabbansa ya juya ya tafi shi sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hadu da mutum a hanya ya mar ta'aziyya don haka yasa malamai suke cewa kamar misali a littafin al-Mughni na Ibn Qudama mujallal Nabi Shafi 212 yace wa laysa fi zalika du'a'un mu'akkatun ita ta'aziyya ba ta da addu'a da aka kayyade wala na'lamu fi ta'ziyati shay'an mahduda ita ta'ziyar gaba daya ba ta da wata ka'ida da aka yi mata wato babu gurin da ake yin ta'ziyya kamar yadda hadisan nan suka nuna cewar manzon Allah ya hadu da wani ya masa ta'aziyya ya tafi gidan da aka yi rasuwar ya yi ta'aziyya ashe kenan ta'aziyya ba ta da wuri sannan kuma ta'aziyya ba ta da wato addu'an da aka ayyana babu wani lafazi da aka ayyana aka ce dole sai wannan lafazin illa dai wancan lafazi dai tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam babu shakka shi ne lafazi mafi dacewa amma ba sharadi bane sannan ba ta da kuma lokaci da aka kayyade duk waɗannan hadisai da kuma hadisan da suka yi magana game da ta'ziyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani hadisi da ya nuna cewar ga yawan kwanaki da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ko yayi umarni a yi ta'ziyya babu shi mutane su kayyade ta'ziyya da kwanaki uku ba shi da asali a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar ma mutuwar Abdullah kamar yanda ya zo cikin hadisin Abdullah ibn Jafar ya nuna cewar manzon Allah sai bayan kwana uku ne ma ya tafi gare su ba wai kafin kwana uku ba wanda ke nuna cewar ta'ziyya ba ta da lokaci wannan shine abin da malamai suka yi magana akai innahu sallallahu alaihi wasallam azza ba'da salati fi hadisi Abdullah ibn Ja'far hadisin yana musnadul imami Ahmad hadisi na 1750 sai bayan kwana uku kafin ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi ga iyalan Ja'far bin Abi Talib ya mutu ma ta'ziyya din ba kaga akasin yadda muka dauka ta'ziyya in ta kai kwana uku shikenan ta kare in ka duba ahkamul janaiz da Muhammad Nasiruddin al-Albani wannan yasa bin Baz a littafin majmu'u fatawa wa maqalat mutanawwi'a a mujallal 13 shafi 379 yace al-izaqu laysa lahu ayyamun mahduda ta'ziyya ba ta da kwanaki da aka ware bal yushra'u min hina خروج الروح قبل صلاة على الميت وبعدها
daga lokacin da aka yi rasuwa mutum in ya mata aziya ya tabbata ba sai an binne ba haka kuma bayan an binne mamacin nan ma ana ta'aziya aw fi kana zalika fil baiti dan mutum ya je gida ba laifi bane ka je gidan mutum kai mata aziya ba laifi bane ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka aw fi tariqi ko ku hadu a hanya kamar ta'aziya ba laifi bane aw fil masjid an zo masallaci za a yi sallah sai mutum yace wani ashe kuma amma rasuwa to Allah ya gafarta masa Allah ya baka hakuri Allah ya baka ladan juriya da rashi kaga nan ma kamar ta'aziya shi bai kamata ya dauka ba a girmama shi ba tunda ba a zo gidansa ba aw fil makbara ko da a makabarta ne ana gama bin da gawa amma mace sai mutane suka yi ta'aziya ga wato wanda aka yi wa rasuwa din wannan ba laifi bane don haka abinda malamai ke cewa ta'aziya ba ta da lokaci ba ta da wuri kaga tunda ba ta da wuri a ko ina aka hadu ana iya yin ta sannan ba ta da lokaci ko da bayan kwana uku ne ana iya yi amma abinda aka fi dace aka fi so shine ya kasance wato an yi ta'aziyar da gaggawa wannan shine mafi dacewa kamar yadda bilbab ya faɗa yace wal mubadaratu biha afdal a hanzarta yin ta'aziya shi ya fi dacewa saboda ne domin asali ma'anar ta'aziya shine a ba mutum hakuri idan baka bashi hakuri ba har misali ya kai bayan wata guda ya riga ya manta mutuwar ba sai ka zo kana cewa wane Allah ya baka ladan hakuri Allah ya kaza kaga ina'am kayi addu'a kuma ka bashi hakurin amma tasirinsa bai da yawa ana so ne bayan an yi rasuwan lokacin da mutum ke gwada gajin hakuri a daidai wannan lokaci ya kamata a mar nasiha wani kayi hakuri ka daure da wannan rashi da aka yi amma bayan yan kwanaki ko da ba a bashi hakuri ba dama zo da ya yi hakuri din to idan ya zamanto ya yi hakurin shi da kansa sannan kuma kuka hadu kana mata ta'aziya kaga ta'aziyar ba ta da ma'ana wannan yana cikin fatawa bin baz mujallal na 13 shafi na 382 yace a sunnatu fi ta'ziya li ahli al-musab min ghairi kayfiyatin muayyana ita ta'ziya ba ta da wata sifa da aka ayyana wala ijtima'in muayyan sannan babu wata haduwa da ake ayyananne wa inna ma yushra'u li kulli muslim an yu'azzi akahu ba'da khuruji ruhi fil bayt kasancewar da zaran an yi mutuwa sai kai wa mutum ta'aziya a gidan wannan bai saba ma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba wa idza qabalahu idan ka hadu da mutum ne a hanya shuri'a lahu musafahatu sai ku yi musafaha kai masa addu'a da ta dace Allah ya gafarta masa Allah ya masa rahama idan musulmi ne yace wa idza kana al-mayt musliman da'alahu bil maghfira war rahma wanda ya rasul Allah ya yafe mishi Allah ya sa ya huta Allah ya haskata masa a kabarinsa wannan duk addu'a ce mai kyau ta yi wa mamacin addu'a sannan shi ma kai masa addu'a kuma kamar nasiha wannan bai saba ma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka shi ma Muhammad Nasiruddin al-Albani ya faɗa cikin Ahkamul Janayiz yana shafi na 163 yace wa yu'azzihim bima yadhunnu annahu yusallihim mutum zai yi ta'aziya ne da kalmar da yake ganin za ta kwantar da hankalin waɗannan da aka yi wa rasuwa babu wata kalma da aka ayyana duk abin da kaga ya dace ka faɗa saboda kwantar da hankalin mutanen daidai wa yakuffu an huznihim abinda zai iya tsare musu bakin ciki wa yahmiluhum ala riba wa sabri abinda zai sa waɗanda aka yi wa rasuwa din su yi hakuri su yarda da hukuncin Allah mimma yasbutu anhu sallallahu alaihi wasallam daga cikin kalmomi da suka tabbata daga manzon Allah idza kana ya'lamuhu wa yastahbiru mafi dacewa lafuzzan ta'ziya su kasance irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa illa amma idan mutum bai san waɗannan lafuzza din ba fa ko da da Hausa ne kana ta'ziya ko da wani harshe wanda ka iya yace fa bi ma tayassara lahu min al-kalam al-hasan duk abin da ya sawwaka na magana mai kyau wanda za a faɗa wa mutum wanda zai kwantar da hankalinsa wannan ba laifi bane allazi yuhaqqiqu al-garba wa la yukhalifu ash-shar'a kaga bin baz yayi magana cewa ita ta'ziya ba ta da lafazi ayyananne ba ta da lokaci ayyananne ba ta da wuri ayyananne haka nan shi ma Muhammad Nasiruddin al-Albani haka nan Muhammad ibn Salih al-Uthaymin shi ma al-Jami' majmu'u fatawa wa rasailihi yana mujallal na 17 shafi na 340 yace waqtu ta'ziya min hina ma yamutu al-mayt da zaran mutum ya rasu shine ake ta'ziya ba sai an wanke gawan ba sai an binne gawan ba da zaran an yi rasuwa ka famu labari ko wucewa zakai sai ka ce ma mutume Allah ya gafarta mu wani kai ko Allah ya baka hakuri da juriya ga wannan musiba da ta sauka gare ka sai kai tafiyarka ka gama ta'ziya idza kanat ta'ziya bighayr al-mawt ila an tunsal musiba har zuwa lokacin da za a manta wannan musiba din ta'ziya ba ta faduwa wato daga lokacin da aka yi rasuwa ko daga lokacin da wata musiba ta auku ga mutum ana yin jaje gare shi ko ayi ta'ziya gare shi har zuwa lokacin da ake tambani za a manta wannan musiba da ta zo wa tazulu an nafsil musab li'anna al-maqsud bi ta'ziya laysat tahdi'a aw tahiyya ibn al-Usaymin ne ce ainihi ta'ziya ba wai ana wa mutum murnan wani abu bane ko gaisuwa innamal maqsud biha taqwiyatul musab ala tahammuli hadhihi al-musiba wa ihtisabil ajr asali ma'anar ta'ziya wato ita ce a karfafa zuciyar mutumin da musiba ta sauka gare shi ta yanda zai jure wannan musiba da ta sauko masa sannan a sa shi yayi fatan ya samu ladan Allah subhanahu wataala to kaga ta'ziya babu shakka ta tabbata a sunnar manzon Allah amma haduwa don ta'ziyar fa bayan an rasu a debo taburmai a shimfiɗa kofar gida ibn al-qayyim al-jawziya a littafin zadul ma'ad a mujallar na farko shafi 527 ya ce wa kana min hadithi yana daga asali sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta'ziyatu ahlil mayyit shi manzon Allah yana ta'ziya ga iyalin mamaci manzon Allah yana ta'ziya ga iyalin mamaci wannan sunna ce ولم يكن من هديه ان يجتمع للعذاب اما bai taba kasancewa a sunnar manzon Allah ya hada mutane saboda ta'ziya ba manzon Allah bai taba yi ba inji ibn al-qayyim wa yaqra'u lahu al-qur'an manzon Allah bai taba karanta al-qur'ani ga wani wanda ya rasu ba la inda qabrihi wala ghayri manzon Allah bai taba karanta al-qur'ani a kabarin mutum ba bai taba karanta al-qur'ani a wurin ta'ziya ba ko bayan rasuwar mutum sai ibn al-qayyim yace wa kullu hadha bid'atun hadithatun makruha duk waɗannan abubuwan da na kirga bid'a ne kirkiro su akai kuma sannan ba su da kyau domin baka cewa abu yana da kyau sai in kyan ya tabbata daga manzon Allah manzon Allah shike sanin abu mai kyau mu sai dai mu yi harsashe abinda manzon Allah yace yana da kyau shine idan an yi rasuwa abinda ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya kamata mu yi domin rayuwar mamaci gaibi abinda ya tabbata cewa yana amfanar mamaci wannan shine zaka aikata mata ya akai ka tabbatar karanta alqur'ani zai amfani mamaci baka da wannan hujja yace shi manzo Allah bai taba yi ba tunda bai taba yi ba barin sa shine mafi dacewa al-Imam an-Nawawi shi ma a kitabul majmu' a mujallal na biyar shafin 290 yace wa amma islahu ahli al-mayyit ta'aman mutanen gidan da aka yi mutuwa su shirya abinci wa jam'un nasi alai a hada mutane su ringa cin wannan abincin falam yunkal fihi shay'un ba a dauko wani abu mai kamar haka daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko sahabbansa ba ba a taba dauko wani abu mai kamar haka daga manzon Allah ba a taba yi ba a dafa abinci a gidan da aka yi rasuwa a fito da shi kofar gida mutane na ci ba a taba yi ba yace wa huwa bid'atun ghayr mustahabba bid'a ce ba abin so ba yace ba abin so ba domin abin da ake aikatawan hankali ma bai kamata ya so shi ba domin gidan da aka yi rasuwa kamata ya zama ana begen wannan mutumin da ya rasu ba ana murna saboda ya rasu ba domin duk sa'ilin da za a yi girki a gidan mutuwa a fito da shi kofar gida idan kai da ka kawo abincin kana bakin cikin wannan ya rasu wani wanda ke waje da zai ci abincin murna yake ya samu abinci a gara bata kaga murna ake an yi mutuwa ba wai bakin ciki ake an yi mutuwa ba saboda haka yasa yace ai ba abinda ma za a so shi bane ana kafa hujja da hadisin Jarir ibn Abdullah al-Bajali wanda muka karanta wannan hadisin ya zo da riwaya kashi biyu riwaya ta al-Imam Ahmad ibn Hanbal tana al-Musnad hadisi na 6905 da kuma riwaya ta al-Imam Ibn Majah kowace riwaya ta inganta yanda yazo a lafazin al-Imam Ibn Majah kitabu janaiz babu majaa fi an-nahyi an al-ijtima'i ila ahli al-mayyit wa sana'ati at-ta'am hadisin Jarir bin Abdullah al-Bajali kamar inda muka karanta a baya yace kunna nara al-ijtima'a mu sahabbai muna ganin haduwar mutane ila ahlul bayt ga ainihin dangin mamaci gidan mamaci wa sana'at at-ta'am da shirya abinci idan an hadu din minan niyaha wannan yana daga nau'in kururuwar mutuwa hadisin yana sahihu sunan ibn majah kamar yadda muka ce yana hadisi 6612 kuma yana ahkamul janayib shafin 210 wannan ya sa al-imamu sindi wanda yayi sharhin sunan ibn majah yana cikin nabi shafin 275 yace cewar jarir bin abdullah al-bajali tunda sahabi ya bada labari yace mu mun kasance muna ganin haduwar mutane a gidan da aka yi rasuwa a dafa abinci a kawo yana daga nau'in kururuwar mutuwa sai ce haza bi manzilati riwayati ijma'i sahaba wannan malami yace mai sharhin sunan ibn majah yace maganar jarir bin abdullah al-bajali tana matsayin ijma'in sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wato kamar sahabbai sun yi ittifaki akan cewa haduwar mutane a ci abinci a gidan mutuwa yana daga nau'in kururuwar mutuwa au takririn nabi ko kuwa ya nuna cewa annabi ya tabbatar saboda babu inda aka samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kushe mata sahabbai saboda yin haka din wa Allah sani fa hikmatur rafi ala taqdirain fa huwa hujja duk inda ka kaddara wannan hadisi in ma ka kaddara maganar jarir bin abdullah al-bajali tana nuna ijma'in sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma nabiyu maganar sa tana nuna annabi ya tabbatar da fahimtar sahabbansa domin jarir yace mu sahabbai muna gani haduwar mutane a gidan mutuwa a dafa abinci a kawo musu nau'in kururuwar mutuwa ne idan sahabbai suna ganin haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai gyara musu abin da suke gani ba ya nuna cewa ya tabbata sunna ce takaririya ta annabi sallallahu alaihi wasallam idan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da sanin abin da sahabbai suke fahimta akai to nan ma an samu ijma'in sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kowace hujja ka dauka tana nuna cewa bai dace a yi girki a gidan mutuwa a fito da shi kofar gida mutane suke ba wato al-ahli wa yace wa bil jumla fa hadha aksul waridi saboda ya saba ma abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa a girka abinci a kai gidan mutuwa a taimaka musu ba a girka abinci daga gidan mutuwa a fito da shi a taimaka ma na waje ba babu wani yace wa kan zakara kaseerun min al-fuqaha anna diyafata li ahli al-mayt qalbun lil-ma'qul da yawa malaman fiqhu suna cewa shirya abinci a gidan mutuwa kamar an juya abin da hankali ke dauka an juya abin da hankali kan dauka li anna diyafata haqqan an takuna li-surur la lil-huzn da mai asali idan kace liyafa ita ce a dafa abinci a kira mutane su to liyafa asali ana yin ta ne saboda farin ciki ba dan bakin ciki ba shi ko wannan mutum ya rasu ne aka dafa abinci aka fito da shi mutane na ci kaga sai ya zama aka san abin da liyafa aka san ana yin liyafa a dalilin sa domin ana liyafa ne saboda farin ciki ba dan bakin ciki ba kuma shi wannan haduwa da ake a gidan mamaci ba shi da amfani kamar yanda malamai suke fada kamar yadda wannan malami ya fada a sharhin sunan ibn majah ba shi da amfani domin ka auna da hankalinka ma kullum idan mutum aka yi masa rasuwa sai aka yi shinfiɗa a kofar gida mutane na zuwa su zauna ba don su yi ta'aziyya ba don akwai malamin da ke cewa babu laifi don an yi shinfiɗa abinda aka hana shi ne zaman don haka inda za a yi shinfiɗar sai wani ya zo sai ya yi ta'aziyya ya wuce yana zuwa ya yi ta'aziyya assalamu alaikum Allah ya gafarta ma wani Allah ya ba su hakuri sai ya tashi ya tafi yasa bai saba ma sunnar manzon Allah ba bai zauna ba ai ga ruwa a ba zan sha ba saboda ai ruwan ba wanda ya kamata a sha bane ko wanda ruwa ya kamata a sha shine wanda jama'a ba su kawo don gudunmawa ga mutanen da aka yi wa rasuwa ba don haka ba za ka ci komai a wurin ba ka zo ka yi ta'aziyyar ko ba dalilin zama sai ka tashi kai tafiyarka wannan bai saba ma sunnar manzon Allah ba kamar yadda wasu malamai ke gani amma idan ka samu guri ka zauna to zaman ba shi da amfani na daya wannan zama karshen ta zaka ga mutane na gulma a wurin ana tsegumi har ma ana shewa ba a dade da binne mamaci ba an taho ana ta dariya ana kawo zance daban-daban da cin namun mutane kaga ko dan wannan zaman ba shi da amfani sannan na biyu shi mutumin da aka yi wa rasuwa aiki ya same shi domin idan wannan ya taho yayi ta'ziya sai ya zauna to tunda ya zauna ai za a yi hira waye ake so a je magana sai da aka yi wa rashi don haka sai ya fara dauko zance wallahi je muna tare kamar war haka muna tare shikenan kawai sai aka bani labari ai wane ya samu hatsari ko ko wane yana asibiti to kaga ya ba wannan labari ya dauki kamar minti biyu yana bada labarin can kuma wani zai zo ta'ziya shi ma yana zauna ce wallahi haka dai jiya ya dinga maimaita wannan kalma kenan sai ya kai awa guda ko fin haka don duk wanda ya zo sai ya maida wannan zance karshen ta kuma sai ya kara da ƙarya kaga aiki ya same shi don haka ba shi da ma'ana sam kamar yadda malamai suke cewa zaman ƙara maka damuwa ne kuma idan wani ya zo ya zauna ai dole ka nemi ruwa ka bashi dole ka kawo abinci ka bashi kaga ɗawainiya ta samu bayan wannan mutuwa da aka yi don haka yasa idan ma an ce wato ba a samu hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kai tsaye ya haramta shi ba to ga maganar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke nuna cewa maganar sahabi shine Jarir ibn Abdullah al-Badali wanda da dama masana hadisi sun tabbatar wannan bayanin nashi ya inganta Jarir ibn Abdullah al-Badali ya bada labarin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna ganin haduwar a zauna ba shi da asali yana kamar kururuwar mutuwa domin kururuwar mutuwa yana jaddada begen mamaci ne duk wanda ya zo ya yi ihu saboda an yi mutuwa ya tuna maka wannan mamacin to idan wannan ma ya zo ya samu guri ya zauna shi ma tuna maka wannan mutuwa yake maimakon in ya taho ya baka hakuri ya tashi ya tafi yasa bin baz a littafin majmu'u fatawa mujalladi na 13 shafin 371 har zuwa shafin 424 ya yi maganganu da hujjoji da dama wanda yake nuna cewa haduwar mutane a wani guri a yi shimfiɗa ko a kafa wato tantuna shine al-khiyam a yi shimfiɗu a kawo ruwa a kawo lemu mutane su zauna saboda karɓar ta'ziya wannan ba shi da asali a addinin musulunci sannan ba shi da ma'ana wanda kuma mafi dacewa shine mutane ya zamanto suna nisantarsa to amma abu ne wanda ke da wahalar mutuwa saboda hatta malamai ba su bar yinsa ba da a ce malamai suna kyamatarsa to ba mamaki da zuwa yanzu abin ya ci baya to amma sai zama hatta malaman za ka ga suna yi a haɗun a zauna kuma abubuwan da duk aka hana ɗin gashi ana yi duk da cewa akwai waɗanda ke ganin babu laifi don an je gidan mutuwar an yi ta'ziya wannan ba laifi ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi amma wani ya yi kamata kana zuwa kana ta'ziya ka tashi kai tafiyarka inda hali bayan ka yi ta'ziya sai ka ɗauki wani gudun wani kuɗi sai ka bada sai ka ce ga wannan a saya wa iyalai abinci sai ka tashi kai tafiyarka kaga ka dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta kowace fuska da farko ne ka taimakawa iyalin wanda ya rasu da abinci sannan kuma ka yi ta'ziya irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bai zauna ba kana ta'ziyar kai tafiyarka wanda shine yafi dacewa da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam mukarata kitabul janayiz yace wa an sulaiman bin buraida kuma an karbo hadisi daga sulaiman bin buraida an abihi daga babansa shine buraida bin husayb al-aslami radiyallahu anhu ma Allah ya kara musu yarda shi da mahaifinsa kana kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya kasance yu'allimuhum yana karantar da su suwa sahabbai kenan manzon Allah ya kasance yana karantar da sahabbai idza kharaju ila al-maqabir idan sun fita zuwa makabartu su rika cewa assalamu ala ahli diyari amincin Allah ya tabbata ga mutanen waɗannan gidaje minal mu'minina wal muslimin kamin da ya shafi musulmai da mu'minai wa inna insha Allahu bikum lahiqun kuma mu ma idan Allah ya nufa masu haduwa ne da ku ba da dadewa ba as'alullaha lana wa lakum al-afiya ina roƙon Allah yafewa gare mu da ku wannan hadisin yana nuna cewa duk inda musulmi ya tafi makabarta ko da daukar gawa akai za a je a binne ta in dai musulmi zai shiga makabarta ya kamata yayi wannan sallama din wanda ita ce sallama da ake ga ainihin mamata domin cewar buraida idha kharaju ila al-maqabir duk sa'ilin da musulmi ya tafi makabarta kuma koda kabarin mutum guda ne mutum ya tafi zai ziyarce shi ba makabarta bace ya kamata yayi wannan sallama rawahu muslim yace al-imam muslim ya rawaito yana kitabul janaiz babu ma yuqalu inda dukulil quburi waddu'a li ahliha kaji yadda al-imam muslim yace babu ma yuqalu inda dukulil quburi abinda za a fada lokacin da za a shiga kaburbura wato lokacin da za a shiga makabartu idan za a shiga makabarta abinda za a fada kenan waddu'a li ahliha kuma wannan ita ce addu'ar da ake wa mamata da suke wannan makabarta din hadisin yana sahihu muslim hadisi na 975 wannan ita ce addu'ar da ta tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ka bukatar wata addu'a mai tsawo wato jama'a da dama ba su gamsuwa da irin addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma idan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wata addu'a wannan addu'a ta ji albarka akan addu'ar da zaka tsara ma kanka iyakar abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake kenan idan ya tafi wata makabarta ko idan ya ziyarci makabarta wannan ita ce addu'a kadai sai ya juya yake ziyarta amma da yawa idan mutum ya tafi makabarta aka ce wannan ita ce addu'ar kawai sai ya rena ta السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أفعل الله لنا ولكم العافية كجوية كيف هيك وانا إذا كده أدو أدو ذاك يوم ممت أما إذا مثلا إذا قمت بيا كما تيزونا يسام أو أبيو تنا يوا ما يجد إذو قومة هنا سيأم سوكي شيء أي قارة دسو صلاة منذ أي وانشان أدو أحبا تايكا دان وانا متوم هو ممت بابانا لي لا babu addu'ar da tafi addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka tafi makabarta assalamu ala ahli diyar min almu'minin wal muslimin wa inna insha Allah bikum lahiqun wa inna insha Allah bikum lalahiqun ko wa as'alu Allah lana wa lakum alafiya ina roƙon Allah ya yafe mana mu da ku akwai addu'a da zaka yi wacce tafi wannan ne muna roƙon Allah ya yafe mana ya yafe muku wannan ita ce babbar addu'a da zaka yi wa mutumin da ya rasu hadisi na gaba wa an ibni abbas radiyallahu anhuma qala abdullahi ibn abbas yace marra rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi quburil madina wata rana manzo Allah ya zo wuce kaburburan madina fa aqbala alaihim bi wajhi sai manzo Allah ya fuskanci makabartan da fuskarsa fa aqbala alaihim ya fuskanci su wato ya fuskanci mamata da ke wannan makabarta bi wajhihi da fuskarsa kamar misali annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin tahiyya sai ga makabarta damansa sai ya tsaya sai ya juyo ya kalli makabartan kaga ya fuskanci mamatan da fuskarsa sannan yayi wannan addu'a assalamu alaikum ya ahlal quburi aminci ya tabbata gare ku ya ku waɗanda ke waɗannan kaburbura yaghfirullahu lana wa lakum Allah ya gafarta mana tare da ku antum salafuna ku ne masu gabatar mu wa nahnu bil athari kuma mu muna bin sawu ku kuka gabace mu mu ko muna bin sawu wato muna tafe hadisin rawahu tirmidhi al-imam tirmidhi ya ruwaito shi yana kitabul janaiz babu ma yaqulu ar-rajulu idha dakhala al-maqabira abinda mutum zai fada idan ya shiga makabartu wa kana sai al-imam tirmidhi yace hasan wannan hadisi yana da kyau to wannan hadisi cewar al-imam tirmidhi yana da kyau shi yasa aka samu sabanin fahimta shin idan ka tafi makabarta idan zaka yi wa mutum addu'a wanda aka binne shi a makabartar ina zaka fuskanta zaka juya ka fuskanci alqibla ne ka roki Allah gafara ga wanda ke cikin wannan kabari koko zaka tsaya a gaban kabarin ne yana gabanka ka daga hannuwanka kana roƙon Allah ya gafarta ma wanda ke cikin wannan kabari kaga wannan hadisi yana nuna cewa zaka fuskanci kabarin ne kai masa addu'a shi yasa Ibn Hajar ya kawo shi kuma ya kafa hujja da cewa al-Imam Tirmidhi hadisin yana da kyau wannan yasa aka samu malamai akasari suna cewa akasarin malamai suna cewa babu laifi don ka shiga makabarta kamar ka shiga makabarta don ka ziyarci kabarin wani mutum ko dai mahaifinka ko wani dan uwanka saboda haka da ka iso ainihin jikin kabarin sai ka fuskanci kabarin ka daga hannuwarka ka roƙa masa Allah subhanahu wataala gafara idan ka yi haka ba laifi bane me yasa saboda wannan hadisin na Abdullah ibn Abbas cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wuce kaburbura na Madina sai ya tsaya ya fuskance su da fuskarsa ya juya fuskarsa gare su sannan ya musu addu'a kaga ya nuna yana fuskantar su kafin ya musu addu'a ba a ce ya fuskanci alƙibla ba fa amma akwai malaman da ke ganin hadisin nan yana da rauni hadisin yana da rauni kamar Muhammad Nasiruddin al-Albani yayi magana kan hadisin cikin Ahkamul Janaiz haka nan littafin al-Kalimut Tayyib na Ibn Taymiyyah yana masa ta'aliki yayi takrijin hadisan al-Kalimut Tayyib a cikin littafin yace yastaqbilu katirun minan nas al-hilal inda ad-du'a mutane da yawa idan wata ya tsaya lokacin da jinjirin wata ya tsaya idan za su yi addu'a sai sun kalli jinjirin wata din sannan su yi addu'a yace sannan mutane da yawa yastaqbiluna bi mithlihil qubura suna fuskantar kaburbura idan za su yi musu addu'a sai sun kalli kabari sannan su yi ma wanda ke cikin wannan kabari addu'a sai ce abubuwa guda biyu din nan da wanda zai fuskanci jinjirin wata lokacin da ya tsaya jinjirin wata yakan tsaya ta yamma saboda haka sai mutum ya fuskance shi da ya kalli jinjirin wata ya daga hannuwansa yana kallon jinjirin wata yana addu'a kaga ya ɗauki siffar roƙon jinjirin wata maimakon roƙon Allah domin tunda ya fuskanci jinjirin wata ya daga hannuwansa sannan mutumin da zai fuskanci kabari ya daga hannuwansa sai ya yi kamar ba wato ba Allah ke roƙo ba kamar yana roƙon wanda ke cikin wannan kabarin ne ya ce wa kullu zalika la yajuzu kowane ɗaya daga cikin waɗannan bai kamata ba me ya dalilinsa ya ce li annahu taqarrara fi shar'i annahu la yustaqbalu biddu'a illa ma yustaqbalu bi salati ita addu'a tana da alqibla alqibla ta guda da sallah alqiblar addu'a ɗaya ce da kuma sallah da sallah da addu'a alqibla su guda ce saboda kai idan zaka yi addu'a alqibla ya kamata ka fuskanta ba wai ka fuskanci jinjirin wata ba ko kuma ka fuskanci wanda ke cikin kabari kai masa addu'a wannan ita ce mazhabar al-Imam Abu Hanifa mazhabar Hanafiya suna raunana wannan hadisi suna cewa ya saba ma ka'idar musulunci domin asali addu'a ibada ce da addu'a da sallah suna da ainihin alqibla ba'ayinsu ana fuskantar wani wuri saboda haka yasa koda mutum zai tafi makabarta idan zai mamata addu'a to ba bai kamata ya fuskanci kabarin ba sai ya nemi inda alqibla take sai ya fuskanci alqiblar ya yi musu addu'a kuma wannan ita ce fahimtar Ibn Taymiyyah ya yi magana a kai akwai littafin Ibn Taymiyyah da ya rubuta a kan tawassuli littafin yana da muhimmanci ana kiransa alqa'idatu jalila fi tawassuli wal wasila a shafin 125 ya yi magana a kai kaga mazhabar al-Imam Abu Hanifa Ibn Taymiyyah Muhammad Nasiruddin al-Albani su suna ganin la ba za a fuskanci makabarta a yi addu'a ba amma da yawa malamai suna ganin ba laifi ba ne me yasa saboda wannan hadisi kaga a ƙarshensa Ibn Hajar ya ce rawahu tirmidhi wa qala hasanun al-Imam tirmidhi ya rawaito hadisin nan da shi da al-Imam Ahmad al-Imam tirmidhi ya ce riwayar Abdullah ibn Abbas cewa annabi ya fuskanci kaburburan Madina ya musu addu'a riwaya ce da take da kyau tunda ko tana da kyau yana nuna babu laifi ka fuskanci kabari kai masa addu'a wannan sabani ne wanda ke da sauki ba abu ne wanda ya kamata a tsananta akan shi ba hadisi na gaba wa an Aisha radiyallahu anha qalat an karbo hadisi daga Aisha Allah ya kara mata yarda Aisha tace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce la tasubbul amwat kada ku rika zagin mamata wato kada ku rika zagin matattu mutumin da ya riga ya rasu to kar a zage shi fa innahum qad afdau ila ma qaddamu saboda sun riga sun isa ga abin da suka gabatar bai kamata a zage wanda ya riga ya rasu ba idan mutumin kirki ne ya tarar da halinsa na kirki idan mutumin banza ne ya riga ya tarar da ayyukan banza da ya riga ya gabatar don haka bai dace ba mutum ya zage shi ba رواه البخاري الامام البخاري يروي حديثا هنا كتاب الجنائز فتو صحيح البخاري باب ما ينهى من سب الاموات حديثي نجود 193 حديثي نكرشي يتي وروى الترمذي الامام الترمذي يروي تو irin wannan hani da yazo cikin hadisin Aisha yana kitabu janaiz babu ma jaa fi shatm an al-mugira bin shu'ba riwayar al-mugira bin shu'ba sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yace radiyallahu anhu nahwahu yana kama da riwayar aisha Allah ya kara musu yarda lakin qala sai dai a riwayar al-mugira bin shu'ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tasubbu al-amwat fa tu'zu al-ahya'a kada ku zagi matattu in kun zagi matattu za ku cutar da masu rai domin zagin ka ba zai isa ga mamaci ba mutumin da ya riga ya rasu dan an zage shi aikin banza ne saboda bai ma san kana zagin ba amma dan uwansa da yake da rai in ya ji an zage shi fa kagaransa zai baci saboda haka zagin matattu baya cutar da matattun sai dai ya cutar da yan uwansu masu rai shine fa tu'zul ahya sai ku cutar da waɗanda ke da rai wato yan uwan wannan mamaci Allah madaukake sa albarka cikin abubuwan da muka gabatar kuma ya gafarta mana kurakurai da suka wanda shine karshen kitabul janaiz inda za mu shiga nan gaba wato shine kitabul zakati insha Allah ta'ala اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أيها قولي وانا إلى شواء إنا حكمت وانا نسكي كفا حجة لشواء أنا إيا سام متنقدات لغتكين دنج ممتي ya sayo kayan abinci don gudun cin abincin kayan mamaci mai tambayar bai faɗa mana hujjan ba ya faɗi ƙorafi ne ƙorafi daban hujja daban ƙorafi shine ana iya samun mutum guda daga cikin yan uwan mamaci da zai sayo abinci ya taimaka wa mutanen gida ƙorafi in ka ce hujja sai ka ce saboda Allah ya ce ko saboda manzon Allah ya ce ko saboda ai magabata sun ce ko a littafi kaza an ce wannan shine hujja amma korafi shine da'awar abu saboda haka a rubutun tambayar da kuskure amma dan wani ya sayo kayan abinci ya taimakawa kamar misali tambayar sai ce ana iya samun mutum guda daga cikin dangin mamaci ya sayo kayan abinci ya kyauta mutum da ya rufe ya bar ƴaƴa da yawa sai ɗaya daga cikin yaran ya sayo kayan abinci ya kawo gida don a ci ai ba na mamaci ba ne kayan da mamaci ya bari shine na gado shi ko wannan da ya sayo kayan abinci ya bayar ya taimaka ma ɗan uwansa don gudun kada a taɓa gado kar a samu rigima nan gaba wannan yana da lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba laifi ba ne amma cewa kafa hujja ba babu hujja a kan wannan illa dai yana babi na kyautatawa wanda kuma shari'a ba ta hana ba النبي صلى الله عليه وسلم يا كبتر ماذا تشيوا في كل معروف الصدقة دون أيكين الخير دا متوني أرأي وسا يدا سامو صدقة وانا إتشي غجة أما بيان دي قرفين يتشي وسكما سكن تشي سكن سيو سكن سا وكان سهراجي دا قيام قوان ماما تشي دنيو وباقي هدما أيين دا متوني رسول باقي باله بني أيضا دا قيام بيان دا متوني dama idan mutum ya rasu dole za a samu ƴan uwansa da za su rika zuwa gidan akwai ƴan uwa na nesa wanda za su zo saboda ta'aziyya to waɗannan ƴan uwa da suka zo sai ya ce ya zama tuya su sun yi makansu tara wannan ya kawo kaza wannan ya kawo kaza don a sayo abinci a yi hidima mutanen gida wannan ma shari'a ba ta hana ba yana ƙarƙashin al-ma'ruf amma ba a tilasta su ba abin da shi manzon Allah ya ce mutanen gari makwabta su yi ta kawo abinci gidan inda za mu ɗauki umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi da ba buƙatar ma a yi wani haraji a gidan da aka yi mutuwa don a sayi abinci yanzu idan misali aka ce an yi rasuwa a garin nan manzon Allah bai ce ga adadin mutanen da za su yi girki su kai gidan mutuwa ba matukar ka san wannan mutumin ka san mutumin tana yiwuwa ta mu'amala ku shi yasa aka ce makusanta tana yiwuwa kana da kusanci da shi ta sana'a ko kana da kusanci da shi ta gida unguwarku guda gidaje nawa za su kawo abinci wannan gidan wallahi abincin sai ma an nemi waɗanda za a ba mu ba dalilin da zai sa ma a ce sai an yi wasu tara amma don an yi taron wannan ba laifi bane, su ya su ne suka tsara yadda za su taimaka wa addinin Allah subhanahu wa ta'ala, za su taimaka su tsare addinin Allah saboda kar a kai ga taba dukiyar gado, wannan bai saba ma ka'ida ba. اللهم اكتم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.